وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saki kawowa da mu a wannan shekara kamar yadda aka saba haduwa a wannan masallaci wajen gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a kowace shekara wanda gashi bana ma ubangiji mu dauki sarki ya muna baiwa na samun rayuwar mu a wannan lokaci kuma ya ba mu iko na zuwa wannan guri din saboda wannan ni'ima ce wanda Allah mu dauki sarki muna ba dan hikima mu ne ko karfin mu ba wannan ba za a manta ba za mu sayin karatu da wasu ba a bara amma gashi Allah bai kaddara su za mu yi tare da su din ba to kaga wannan ba don sun ma Allah wani laifi ne ko wani abu ba ubangiji madaukakin sarki ya halice kowace rayuwa da adadin lokacin ta da kuma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansu mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah muna gode ma Allah da ya kawo mu a wannan lokaci din sannan kamar yadda aka sani dai dama a duk shekara in an zo kamin mu fara karatu din to saboda kallon irin abin da ake fuskanta wato shine wata da ake fuskanta wata mai girma shine wannan wata na Ramadana to kamin shiga ciki dama ana dan ƙara fadaitar da jama'a da kuma domin ƙarin sa da muhimmancin wannan wata din a san menene ake fuskanta kuma mutun ya san abin da zai fuskanta da kuma irin abin da ya kamata yi a cikin wannan wata din wannan wata na Ramadana wata ne mai girma mai daraja wanda ubangiji madaukakin sarki ya ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine saboda girmamawa daga cikin darajoji da matsayi na wannan wata na Ramadana shine na farko ubangiji madaukakin sarki ya farlanta a cikin wannan wata din ne ake bayar da ɗaya daga cikin rukunai na musulunci rukunai musulunci guda biyar bayan tauhidi sallah azumi zakka hajji to kaga shi azumi din ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci to a cikin wannan wata ne mai daraja mai albarka ubangiji madaukakin sarki ya farlanta ayi wannan azumi din kaga ya gwada girma na wannan wata haka sannan a wannan wata ne na Ramadana ubangiji madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani zuwa sama'ud dunya wanda aka saukar da shi daga nan ne aka riga ebo shi da kadan kadan ana saukar ma da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daidai gurgurdun irin abin da suke faruwa da kuma irin abin da ake saukarwa na ayoyi din har zuwa aka kare saukar da shi din to anan sama'ud dunya din to anan ne inda aka saukar da alqur'ani din shine zaka ji ubangiji madaukakin sarki yana cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatil huda wa bayyinatin minal huda wal furqan shine ubangiji madaukakin sarki yake cewa watan ramadana shine wanda an ga saukar da alqur'ani a cikin shi domin watan shi alqur'ani kuma shari'a ne ga mutane sannan kuma yana watan wa bayyinatin minal huda sannan kuma bayani ne da kuma bayyana ne ga fili na shari'a wal furqan da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka a cikin wannan wata ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alqur'ani a sama'ud dunya wata aya zaka ji Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wata aya kuma inna anzalnahu fi lailatul qadar duka dai ubangiji yana nuna cewa saukar da alqur'ani ne a cikin wannan wata saboda darajar nashi din sannan wannan wata har yanzu a cikin shi ne adda wani dare mai girma wanda ubangiji madaukakin sarki ba al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shine lailatul qadri wanda duk wanda yayi ibada a cikin wannan dare yana da sai ka shekara 80 sannan zaka samu ladar wanda yayi ibada a cikin dare lailatul qadri shine zaka ji ubangiji madaukakin sarki yana cewa lailatul qadri khairun min alf shahri yafi wata dubu zaka shekara 80 kenan sannan wannan wata har yanzu duk wanda yake yana yin azumin shi ubangiji ya farlanta wannan azumi din ne domin mutum ya samu takawa zaka ji ubangiji madaukakin sarki yana gama cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kaga shine hikimar yin azumin la'allakum tattaquna za a samu takawa idan ana yin azumi wannan na Ramadana sannan har yanzu watan Ramadana wata ne mai daraja ubangiji madaukakin sarki ya bashi girma sannan kuma Allah madaukakin sarki girman da ya bashi kamar yadda zo hadisi wanda ubangiji madaukakin sarki ya jingina shi azumi ya yi idafa ta zuwa gare shi yana cewa kamar yadda aka rawaita daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa Ubangiji madaukakin sarki yana cewa kullu amali ibni adama lahu illa siyama, kowane irin aiki na dan adam yace nashi ne amma sai dai banda azumi, fa innahu li, domin shi kam azumi nawa ne. Ubangiji jingina shi zuwa gaishe ce ni nawa ne, wa ana ajzi bihi, kuma ni nisan abin da zan saka ma wanda yayi shi da shi. Wannan malamai suna cewa yana gwadan girman watan ne, girman azumi din, saboda dukkan ibadu aina Allah ne dama, amma sai Allah ya ware shi ya ce nashi ne as-sawmu li. Kuma ibadu zaka ji in mutum yayi kai kata aiki kaza ga ladar da za a bashi, in yayi kaza ga abin da za a bashi, to amma sai Ramadan shi kuma azumi, sai Allah ya ce wa ana ajzi bi, ni zan saka, kaga ba a san menene ba. Wato kaga Ubangiji shi kadai san me ya tanada ga mai azumi din. Sannan sai Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa siyamu junnatun, shi azumi din nan garkuwa ne daga barin shiga wuta, har dai zuwa inda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la khuluf fa misaimi atayyiba inda Allah min yawm al-qiyamati min rihil miski, yace na rantsi da wanda rayuwar nan ta annabi Muhammadu suke gare shi, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa la khuluf fa misaimi, yace wallahi warin bakin nan na mai azumi atayyiba inda Allah yawm al-qiyamati, yafi tsalkaka a wajen Allah ranar kiyama da kuma kamshi min rihil miski fiye da kamshin turare al-miski, wannan warin nan na bakin mai azumi da yake yi. Sannan sai yake cewa lisaimi farhatani, shi mai azumi yana da farin ciki guda biyu, wanda ya farko huma zai yi farin ciki da waɗannan farin ciki din. Na farko shine idza afdala, a lokacin da mutum ya kai azumi ai zaka ji yana cikin nishadi, a lokacin yana farin ciki da murna da jin dadi, yana cikin nishadi a cikin rayuwarsa. Sannan yace wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, sannan babban farin ciki shine idan mutum ya haɗu da Ubangiji sakamakon da aka bashi din, shine babban farin cikin da zai isko waɗin. To wannan shine Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaita, kaga shi yana gwada mai girma Ubangiji ya jingina azumi, ya ce as-sawmu li, ni ne addashiya, dukkan ibadu kuma duk nashi din ne, amma sai gashi ya ware shi daban, ya ce nashi ne, kuma shi dai ya san menene abin da zai ba mai azumi din. A ta ruwaya hayyin zai Imam al-Bukhari yake cewa yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatuhu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amsalha, yake cewa shi mutum yana barin abin shan shi, shi mai azumi yana barin abincin shi da abin shan shi, washa hawatuhu da abuwan shi na sha'awa, min ajli, saboda niyya, saboda haka lalle ko to tunda kuwa haka nane to as-siyamu li, azumin nan nawa ne, wa ana ajli kuma ni zan saka mashi da shiya. Sannan sai yake cewa wal hasanatu bi ashri amsalha, kuma gashi duk ibada kyakkyawa in kai abu guda mai kyau kana da 10 malamakin ta, ma'ana za a baka 10, duk inda kake kyakkyawa daya za a baka 10. To tun daga nan ila sab'u mi'atin, kamar yadda ya zo a ruwayar Muslim shi kuma yace ila sab'i mi'ati dhifin, to amma illa sabai ci sai dai banda azumi shi kam ya wuce nan shi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, nawa ne ni ka sakawa da shi, inji Allah subhanahu wataala a hadisul qudsi. To wannan sannan banda wannan shi azumi din nan, duk wanda ya azumi wannan wata na Ramadana, kamar yadda ya zo har yanzu hadisin Bukhari shi ma da Muslim cewa duk wanda ya wanda takan Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda ya azumi watan ramadana yana mai imani kuma yana mai neman lada saboda Allah yayi, to duk zunuban shi an yafe mashi su baki daya. Kaga wannan wata mai daraja, wata ne wanda yake na gafara. Sannan a wannan wata ne ake bude kofofi na aljanna, a kulli kofofi na wuta, har yanzu Bukhari da Muslim sun ruwaita har da Imam Malik a muwatta shi ma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma yake cewa idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa sufidat ash-shayatin, idan ramadan ya zo to ana bude kofofin aljanna, sannan kuma za a kulle kofofin wuta, kuma za a daure shidanu, zaka ga mafi yawancin duk wasu rigingimu da wata rashin kunya da wata shidan duk sai ga yin azumi yadin ana samun sauki, saboda lokacin an daure shidanu daga ingiza jama'a din wajen aikata miyagun ayyuka din. To wannan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake yin bayani. Sannan har yanzu saboda daraja na azumi a cikin aljanna, sai Ubangiji madaukakin sarki ya ware wata kofa ta musamman, ana shiga aljanna ga dukkan sun kai imani suka aiki da gwai, Allah ya sa da mu a ciki. To amma cikin aljanna ma sai Ubangiji, sai manzo Ubangiji ya ware wata kofa ta daban ta musamman, ita ko ta masu azumi ce su kadai. Manzo Allah sallama yana cewa, an ruwaita daga Sahal bin Sa'adin radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yana cewa inna fil jannati baban, a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan, wannan kofa ana kiranta da suna babur rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamati, masu azumi ne su ne zan shiga a cikin, masu azumi su zafi ta wannan kofa din wajen shiga aljanna din. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, duk wani wanda ba mai azumi ba ba zai shiga wannan kofa din ba saboda haka sai zama su kadai ne ta musamman ci Allah ya ware a cikin aljanna sai masu yin azumi to za a kira su ne aina sa'imu ina masu azumi suke za a kira masu azumi su zo ga kofar da za su shiga to daga nan fa iza dakhalu in sun ka shiga kofar din to ugulika shikenan sai akuri sai a mai akulle kuma shikenan falam yadkhul minhu ahadun babu wani wanda sai ka shiga shikenan da ba ta su ci ta musamman ce saboda girma na azumin watan ramadana wannan haka bukhari da muslim suka rawaita har yanzu duk mai yin azumi a duk lokacin da zaka yi azumi na ɗaya rana to kullun kana ƙara nisan ta ne daga wuta duk inda kai azumi guda to an ƙara nisan ta kai an ƙara shiga tsakaninka da kai da wuta ne an rawaita daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allah bi zalika al-yawmi wajhahu an an-nar 70 khalifa duk wanda yake yayi yana yin azumi duk wace babu wani ba wanda zai yi azumi kuma saboda Allah ya azumi din face sai Allah ya nisantar da huska ta daga shiga wata shekara 70 duk kwana guda shekara 70 in kai 30 70 so 30 to kaga azumi to shine yake da wannan girma haka shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi har yanzu akwai hadisin da yazo a wani dogon hadisi daga Salman al-Farisi radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a ƙarshen watan Sha'ban ƙarshen yini na watan Sha'ban yayi hudu ba lokacin yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane innahu qad azallakum shahrun azimun haqiqa wani wata mai girma yayi muku innuwa mubarakun kuma watan mai albarka shahrun wani wata ne wanda yake fihi lailatul qadri akwai lailatul qadri a cikin shi wannan lailatul qadri kuma wahiya khairun min alf shahr gaya tafi wata dubu shine shekara 80 kenan sannan shahrun faradallahu siyamahu azumi ne wanda Allah ya farlanta yin azumin shi waja'ala qiyam lailihi tatawwan kuma ubangiji ya sanya watan yin qiyamul layl a cikin shi a tashi ayi sallah ta ibada na dare ya sanya shi a zama nafila a wannan lokaci din don haka kuma tadawwu a fihi duk wanda ya sallah ta nafila a ciki bi khaslati yayi wani abu na dabi'a kyakkyawa min alkhairi ta alkhairi to za a bashi lada kana kaman adda farizan fi masiwahu kaman ka bayar da ladar za a baka in kayi farilla to shi za a baka in kayi nafila a cikin ramadana sannan ma adda farizatin duk wanda yayi farilla shi kuma fi a cikin shi kana kaman adda 70 farizatin in kai farilla daya za a baka lada za a lunka maka so 70 ne fiye da in ba ciki din bane fi ma siwa wa huwa shahru sab shi wannan wata ne wanda yake na hakuri saboda azumi da ma hakuri ne sai an yi hakuri ne kana jin kana son abinci amma ka hakuri ka bashi kana son abin sha amma kuma kai hakuri ka bashi saboda Allah to shi yasa ya ce huwa tan shahru sab wata ne wanda yake na hakuri shi ko sabru sawabuhu aljanna shi ko hakuri abinda aka saka makon shi aljanna ce a wata aya zaka ji alqurani Allah ya gaya cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin cewa su masu ta hakuri da bako talla da su ma ba ta da iyaka to saboda haka wata ne wanda yake ya tara hakuri din a ciki yace kuma shahrul muwasati shi wata ne wanda yake na alkhairi da taimakon juna kare ka kallon wane ne wanda nake ya dace in taimaka ma da wani bargwaguro abin da ya sauka gare ni wata ne wanda yake na irin wannan taimako din wa shahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini wata ne wanda yake ana kara arziki na mu'mini sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man faddara fihi sa'iman duk wanda ya ci da mai azumi a cikin shi kana lahu itku raqabatin za a bashi lada kamar ya yauta kuyanga sannan wa magfiratul zunubi kuma za a gafarta mashi zunuban shi watan sai ka zo ka taimaka ma da wani bawan Allah la'alla kurun kunu ne ya sha ko kuma a ruwa ne ma ka bashi ko dai wani abu ne wanda ya ci shine azumi din ya budin baki da shi ya koyi wani abu da shi na ci to shine yake cewa duk wanda ya yi wannan din to za a bashi lada kamar ya yauta kuyanga sannan kuma za a gafarta mashi zunuban shi baki daya to shine sai Salman al-Farisi radiyallahu anhu yake cewa sai muka ce ya rasulullahi laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi sa'ima to ai manzo Allah cikin mu wasu talakawa ne ba kowa da abin da zai ciyar da mai azumi din ba kuma yaya kenan to shine sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ai watan koda watan ba dole sai wanda yake ya ciyar da ba yudil lahu hadha thawab liman yufattiru sa'iman ala masqati labanin watan koda nono ne kabba mutum ya kurba ya sha sai manzo Allah ya ce to ko nono ne tsalan nono ne kabba mutum ya sha ya gudu baki to ko shi din to an baka wadanga abin da ake ce din to wannan sannan sai yake cewa bayan haka yace auta maratin kai koda da bino ne kabba mutum kelan da bino dan da bino kwala guda ka bashi gashi nan ya gudu baki din za a baka wata lada din aw shurbati mayin ko kuma wani abu ne na kurbin ruwa ne ka bashi wata fiya wata guda kila ko kuma wani abu ne na sha da na ruwa din ka bashi shi ma za a baka wata lada din sai yace to amma wa man ashba sa'iman duk wanda ya kosar da mai azumi har ka bashi har yace ya koshi din to kana lahu magfiratul zunubi za a gafarta masa zunuban shi baki daya sannan wasa qahu rabbuhu min hawdi ubangiji madaukin sarki zai shayar da shi wannan mutumin daga cikin tawki na alkawasara inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa la yazma ba'daha, kuma duk wanda ya sha wannan ruwan ko har abada ba zai ƙara jin kishirwa ba. Allah shayar da mu wannan toki na kasar. Sannan sai yake cewa hatta ya dahul jannah, ya shiga aljanna. Wa kana lahu mislu ajrihi, kuma za a bashi lada bayan duk wadannan abubuwan, kuma za a bashi lada daidai yanda anka bashi wancan mai azumi din. Kuma ba ta mai azumin ce za a rage wa bashi ba, a tashi shi ta daban za a bashi din. Saboda haka sai yake cewa watan wannan shi wata ne wanda yake shaharun awwaluhu rahmatun, farkon shi rahama ne. Wa awsatuhu maghfiratun, a tsakiyar sa gafara ce. Wa akhiruhu itqu min nar, kuma karshen shi kuma yauci ne daga shiga wuta. Haka Ibn Khuzaima ya ruwaita da Imam al-Baihaqi da Imam al-Munziri a targhib wa tarhib da Imam al-Asbahani shi ma a targhib wa tarhib, da kuma Ibn Adiyyin a cikin al-Kamil da Ibn Abi Dunya da Abu Shaykhi da Imam Suyuti da Abdul Mansur sun kawo wannan hadisi din. Da dake wasu malamai suna cewa kaman hadisin ai yana da rauni, to da dake ai malamai suna tabbatar da cewa ai hadisi ko mai rauni ne, kamar yadda Imam an-Nawawi yake cewa waqad ittafaqa al-ulama'u ala jawaz al-amali bil hadisi ad-da'ifi fi fada'il al-amali. Yace duk malamai sun yi ittifaki sun yadda ana yin aiki da hadisi da'ifi a cikin duk wani aiki da anka ce na fadala, in kai za a baka kaza to ana aiki da shi din ciki. To wannan shine haka aka ruwaita kuma wani daga Hasan al-Basri shi ko a matsayin mursalan, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi azza wa jalla fi kulli laylatin min ramadana 600 alf atiqin, a cikin daren ramadana a kowane dare to Allah ubangiji wadaki suke yana yawata mutum 600 wadanda sun yi laifin da ya cancanta a sa su wuta, amma saboda rahama ta Allah, saboda daraja da albarka na watan ramadana, sai Allah ya ce to shikenan duk an yauta su an gafarta musu. Mutum 600 kullun duk dare har azumi ya kare kuma. Sannan kuma karshe fa iza kana akhiru laylatin, in karshen daren yayi na karshe kwata kwata an gama azumi kenan. A taqallahu bi adadi man madha, sai a lissafa duk adadin abin da anka wucin baya, sai kuma ran nan duk gaba ɗaya kuma haka za a hada su, kuma sai a sake musu duk. Saboda rahama ta ubangiji madaukin sarki, kamar haka Imam al-Baqi ruwaita. Sannan bayan haka shi yasa saboda wannan fadlurin da darajoji, sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu yake cewa law aradallahu an yu'adhdhiba ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma a'dahum ramadana wa qul huwallahu ahad, yace inda Allah yana nufin zai ma al'umma manzo Allah azaba, to da bai ba su ramadana ba ai, don dai Allah bai su azabta da al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ba su ramadana. Sannan da kuma qul huwallahu ahad, sai ka sai kasai ta qul huwallahu, in ka kalanta dai tana matsayin watan, in ka kalanta qul huwallahu kafa daya za a baka lada kaman ka kalanci kaman ka raba qur'ani uku ka kalanci kashi guda ciki, qul huwallahu kafa daya in ka kalanci uku din gaba daya za a baka lada kaman ka kalanci alqur'ani ne. To shi yasa sai na ji ke cewa da Allah ya ni azabta da Allah manzo Allah, to da bai ba su ramadana ba kuma da bai ba su qul huwallahu ahad ba. Sannan a takaice dai alguje abun da ya kamata inda su samu ne, ya kamata a samu mai azumi ya kiyaye, shine ana son watan a lokacin azumi a yawaita kyauta da sadaka da sauran abubuwa na alkhairi daban-daban, da nafilola da yawan karatun alqur'ani, da haduwa wanda ake karatun alqur'ani kamar tafsiri da sauran wurare daban-daban na karatu na ilimi, da kuma yawan sadaka da yawan addu'o'i na alkhairi mutum ga kanshi da kuma sauran duk al'umma musulmi baki daya, ya zama duka a dandage a cikin wannan wata a cikin wannan din. Sannan da kuma ciyarwa ga talakawa masu rauni tun daga hukuma ne da kuma mawadata, dukkan su sai ya zama a ce an samu, ana da buƙatar a samu cewa suna taimakawa wajen masu rauni, a rage masu radadin zafin da suke a cikin shi. Haka shi ma mutum koda mai rauni din ne gurgurda abin da yake iyawa, alal musi ya qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu, kamar yadda ubangiji yake cewa da dai gurgurun kowa da kowa sai ya yi din. Saboda haka ana buƙatar wannan taimako din, saboda wata ne wanda yake na rahama, kuma wata ne wanda yake ana lullunka duk abin da ka aikata, to ana lunka maka lada shi ne da yawa. Sannan kuma ana so inda so samu ne akwai buƙatar ya kamata da kyau ga al'ummar mu na musulmi, musamman waɗanda suke yin kasuwa na kiyayewa domin sausautawa ga abubuwa na kasuwanci da ake yi, musamman kayayyaki na abinci da sauran kayayyaki masrufi da ake amfani da su ko shi din. To kaga don a samu albarkar da ake samu, rangwamen da ake samu, ya ka samu kai rangwamen da naira biyar zai amfana sosai da gaske, baka san iya wanda zai amfana da kai a ciki din ba, kuma baka san iya fadalar da Allah zai baka sanadiyar wannan da zaka yi din ba. To saboda haka yana da kyau ga yan kasuwa su ma a taimaka ta wajen wannan bangare din. Sannan kuma bayan haka an ruwaita daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance watan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, manzo Allah yafi kowa kyauta, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana, hi ne laqahu jibril, amma lokacin da yafi kyauta din mai yawa lokacin da ramadana yayi, lokacin da malaika jibril ya zo, saboda duk wata da ma in ramadana ya zo malaika jibril yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai azo a zauna za a karanta alqurani gaba daya, za ana bita na alqurani din. To a wannan lokacin sannan ne manzo Allah yake yi lullunka kyautar da yake yi, yace malaika biyu za ka tsanci da bayana zuwa gare shi suna wannan darasi din. To shine yace to amma idan lokacin yayi kamar yace to zaka ga manzo Allah a wannan lokacin ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Yace manzo Allah haya haya iska bada kyauta a lokacin. Ka san iska saboda bada kyauta har na wani sai ya dauko ya kawo ma sai ka tsinta go. To kaga shi ko to shine manzo Allah shi yafi iska bada kyauta saboda yake tadaki a cikin watan Ramadan. Haka Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaita. Har yanzu an ruwaita daga Sayyida Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-layla wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zara. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma na karshe suka shigo wata kwana goma na karshe to a wannan lokacin yana raya dararen shi sannan yana farkar da iyalansa a tashi a tayin ibada a lokacin sannan yana kuma kokari wa shaddal mi'zara lokacin sai kamar kace yana zaki damtsi a lokacin zaka za a ji komai da kuma yin ibada kullum ake a wannan lokaci din. Haka Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita shi ma. To saboda haka a takeice a rubuce abu na karshe shine ya wajaba ya zama dole amma ga mai azumi ya kiyaye kanshi ma'ana ya kiyaye harshe ne kada a samu mai azumi yana aikata yana maganganu na banza wanda basu dace ba ana so ya kiyaye harshe shi daga banshi daga aikata abubuwa na alfasha. An rawaita daga Abu Huraira radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyamu junnatun shi azumi garkuwa ne daga barin shiga wuta. Wa idza kana ahadukum sa'iman in mutun yazo yana mai azumi to fala yafus kada ya sadu da iyali wala yashab kada ta yi tayin kururuwa yana ta irin harmagi yadin nan da ake a kasuwa da sauran wurare daban-daban wala ya jahal kada ta yi rika aikata ayyuka na jahalci na wata wanda basu dace ba. Fa in sabahu ahadu yace kai koda wani ya zage shi auqatal huko ya yake shi to fa laqul inni imru musayyin kai yace aini azumi yake kai ta fita shike to kaga da haka da sai azan lalahi ko ba magana wata rigima da haibar lalahi ta fada to kaga saboda wannan ana so mutum ya kiyaye harshe shike nan sannan har yanzu wannan gohar da musulmi suka rawaice shi ma. Har yanzu wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai iya barin magana kashe don wato shine ana cewa shaida zurko magana ta ƙarya. Duk wanda bai iya maganganu bai iya barin magana bai iya barin ƙarya ko bai iya barin aiki da ƙaryar to ubangiji bai ma da wata buƙata ta yaba abinci ne tai bai ma da buƙata ka aje abincin ka shayin wadai in aje azumin ka za kai ka aje kaga me yaka bukata kenan kaga ana tsoratar da kai lalle dole mu ce kiyaye hashi kenan to shine Allah bai da bukatar ma ka aje azumin naka ka aje abincin naka din da abin shanka saboda iya azumin sannan wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'ibin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u da yawa zaka samu wani mai azumi amma bai da komai sai yin wadai ce sha saboda bai kiyaye kaidun da ya kamata ya kiyaye kanshi ba lokacin azumi din ba. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sihr da yawa zaka samu mai qiyamul layli bai da komai sai rashin bacci shi ma saboda bai tsaya bi dokar da ake bukata a ciki ba. Da Ibn Majah da Imam Ahmad da Hakim suka rawaita shi bi sanadin sahihin kuma saboda haka wannan watan shi ya zama kenan azumi ana buƙatar mai azumi ya kokari ya kiyaye wannan watan abubuwa da ake ta magana akai din saboda haka wannan wata hikimar wannan azumi shine da makocin wata ubangiji madaukin sarki ya shar'anta wannan azumi ne domin su waɗanda an mawadata bo san me yake cewa wahala ta yinwa ba to amma sai ubangiji madaukin sarki ya fallanta shi zama farlu ainin wanda dole sai mutun shi zai yi da kai ne ba a yadda komai duke ka da warata kanka sawa ne maka ba dole sai ka yi da kanka to wai don ka ji abinda talakawa suka ji kullun kullun sai ka ji shi kai ga wata guda kawai sai ka gano su talakawa to amma su kullun suka ji wanga abun wanga yin wanda ka ji a yanzu to kullun suka ji don saboda ba su da abinda za su dauka nauyin kan su din abinci ko wani lokaci to wannan shine hikima din kamar da malamai suke bayani na wato shi yin wannan azumi din to sai abu na karshe shine watan kamar da aka saba ko canji wato game da shi harkar yin azumi din musamman masu yin tafsiri wato ya zama dole ne ya zama wajibi duk da yake ana ta fadakawa kowane lokaci akan kiyayewa shi duk wanda zai yi din to ya zama an samu ikhlasi a ciki ya zama ana yi ne don Allah ya zama to ya tsaya zuciya ce duk abin da zaka yi don Allah in za a yi don Allah to alhamdulillah zaka ga Allah zai dafa a cikin duk al'amuran da za a yi zaka ana ci gaba kowane lokaci din saboda ka ana buƙatar yi don Allah din da mai yi shi din da masu saurari duka ya zama don Allah yake yi din sannan kuma bayan wannan akwai buƙatar lalle shi duk wanda zai tafsiri din nan to ana son na farko ne mataki na farko shine inda su samu ne ya fassara alqur'ani din da alqur'ani ma'ana fassara shi kamar yadda shi ubangiji madaukin sarki da kanshi ya fassara alqur'ani da kanshi ko kuma ya fassara alqur'ani din da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara da shi ya ko kuma ya fassara da abinda sahabbai sun ka fassara da shi ko ya fassara da abinda tabi'a sun ka fassara da shi ko abinda tabi'u tabi'in sun ka fassara da shi abinda ake bukata kenan kada ya samu fassara ta sun zuciya da kuma watan tajahilci ciki da an samu wannan to akwai hadari ba makarami ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu sannan ana son duk mai tafsirin duk abin da zai zama yana faɗin gaskiya ne a ciki kada zama mutum zai riƙa faɗa abin da ba gaskiya ba ya zama bakin lalle duk abin da zaka yi kana kokarin kwatanta lalle duk abin da yake gaskiya da shine zaka yi bayani a ciki sannan ga da afasara da sun zuciya ga afasara da jahilci ko kuma canza ma'anar alqur'ani kiri-kiri ga yanda aya take nufi amma ka jiwa take mai da wata bangaren daban to wannan abu ne wanda yake ya zama wajibi shi yasa saboda hadarin yin tafsiri din ba tare da ko a cikin jahilci ko kuma wato a cikin sun zuciya din sai da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ka duba ga matsayin sa da Abubakar Siddiq shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daya ga matsayin shi da yake da shi a matsayin aboki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka lokacin aka zo ana tambaya ta cewa wa fakihatan wa abba aka cewa to mun san abin da aka ce wa fakihatan wai me aka ce ma abba sai na abin da yake tambaya shi kuma sai ya ce ai abba din nan ina fakihatan dai kowa sai abin da yake da fakihatan dai amma dai abba kam ya ce to sai ai bincike kan saboda haka bai santa ba shi ma har yake cewa ayyu sama'in tazul yanzu wace sama ce za ta iya yi mana innuwa wace kasa ce kuma za ta iya dauka ta in qultu fi kitabillahi ma la alam in ni fadi wani abu cikin abinda ban sani ba alqur'ani nace Allah ya ce kaza kuma alhali ba ka bari ban sani din ba yanzu wace inno wace sama ce za ta iya mai inno da za ta kare ni to kaga wace kasa ce kuma za ta iya dauka ta in ni ma Allah kariya ira haka to kaga abun kenan akwai hadari to saboda haka amma Abdullahi Abba gashi kuma an samu canje-canje yanzu abubuwa sun canza sai ka tafsirin gashi nan duk da irin wanda ba mu san komai ba sai gashi har da shi aka zo ana tayi din to kaga sai dai mace tun da dai saboda izinin shugabanni ne da kuma kowane lokaci kuma suna jin in ma akwai kurakurai kuma suna gyara mana to wannan shine kura mai ba da haka nan ba kaga da ba zai taba yiwa ba abuwa dai ne gashi da sun kare sun kazo sun kai nisa kadin to sai dai mu roki Allah duka inda zamu dai dai Allah ya karba mana kurakuran da zamu yi kuma Allah ya yafe muna albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kamar yadda aka riga aka sani mun kwana ne a bara mun kwana a karshen suratul mu'minuna wanda a yau kuma insha Allah zamu tashi ne a farkon a suratul nuri wanda in ba amince ba a ƙarshen ita suratul nuri nan inda muka kwana wanda a yanzu insha Allah to zamu shiga a farkon ita wannan sura din mai albarka wannan sura suratul nur Allahumma thabbit janani wa ajril haqqa ala lisani wa a'udhu bika min an azlima aw uzlam wa a'udhu bika min an ugtala min tahti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور wato wannan yadda yake ce ma suratul nur ma'ana shine sura ta haske saboda dama an san kowace sura idan za a sunan da ake sanya mata dama ana kallon wani abu da ake ambato a cikin ta din ne zamu hadu da inda Allah yake cewa Allahu nurus samawati wal ardi din to shi yasa aka samu ta suratul nur kowace sura zaka isko dama wani abu ne da ake ambato a cikin ta ne sai a samu ta suna da shi din to shine ma'ana suratul nur sannan madaniyatun an saukar da ita manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a lokacin yayi hijira an koma zuwa Madina akwai maganganun malamai ulumul qur'ani akan menene madaniya menene makkiya amma dai magana mafi rinjaye suna cewa shine wanda an ga saukar bayan hijira ko da ta hiya ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo zuwa garin Makka sai an ka saukar da wannan aya a cikin garin Makka to tunda dai an riga an hijira sunanta dai madaniya din dai abinda suke cewa kenan saboda haka ita kuma wadda an makkiya ko da da a ce manzo Allah ta kama shi zuwa garin Madina sai an ka saukar da shi na cikin garin Madina to in dai ka mai hijira ne sunanta makkiya ne to wannan abin da suke cewa kenan madaniyatun an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya yi hijira ya kuma zuwa Madina sannan tana da ayoyi wato 62 ko kuma 64 bisa ga sabanin malaman qira'a dai dama da kaji cewa aya kaza ko kaza to daga malaman kira'a ne wani malami mai kira'a zai yi watan aya a wuri daidai wani wuri inda wani shi malamin ba zai aya a wurin ba to shine sai a samu wannan sabani da sai yake cewa tana da aya watan 62 ko kuma 64 bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun suratun anzalnaha anan to malamai na irabi suna cewa suratun anan an kawo ta suratun sai suka ce to a matsayin watan matsayin shi wannan suratun din khabaru mubtada din ne mahzufi labari ne na mubtada wanda an shahi shi watan mubtada din shi din sai dai a kaddara shi ma'anar shi ne hazihi suratun hazihi suratun daga sai ya zama shi ne khabarin mubtada din amma an shafi shi ne ba kawo shi ba to wannan shi ne sai ya zama shi kuma wasu kuma suka ce a'a wannan hazihi suratun din zai iya zama mubtada din shi kuma jumlan nan ta anzalnaha wa faradnaha shi kuma zai zama tsayin sifa ne gare ta khabarin nan sai ya zama azzaniyatu wa zani zama kanta a gaba to wallahi wa Allahu a'lam bi asrar kitabihi to shine suratun wannan sura ce wanda yake anzalnaha mun sabkar da ita insha Allah subhanahu wa ta'ala
wa faradnaha, sannan kuma wato mun rarrabe ɗaya bayan ɗaya wato hukunci-hukuncin da a cikin ta. Dan ana fasarawa wa faradnaha ko wa faradnaha shine ana yin ana wato kawarrawa ko kuma a sassauta ma'ana ko ka sa shadda ko kuma ka ce shadda din lika sirrul mafrud fiha saboda yawan wato abubuwa da zamu fuskanta na farilla a ciki saboda wannan sura wato sura ce wanda yake ta kunshi hukunci-hukuncin da daman da zamu haɗu da su a ciki da haka shi yasa dama ko musamman a bangaren harkar da shahi gida a tsare-tsaren harkar gida haka tsakanin mata da yaran sauran jama'a duka zamu yi karanta ayoyi wanda suke magana akai din to shi yasa wato ake cewa kamar yanda yazo sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu a lokacin ya rubuta wasiƙa zuwa Kufa a cikin ƙasar Iraki kenan yake cewa ku koya matan ku suratul nur saboda hukunci-hukuncin da a cikin ta din kamar yadda ga muku cewa zamu hadu da su din yace a koya masu wannan suratul nur din sai da Aisha ta kuma radiyallahu anha tana cewa watan mata ba sai kun yi wahala koya masu wani iya rubutu ko wani abu ba tace a abin da ya kamata ku koya masu suratul nur da kuma iya abin da ake nazari din nan kadi eh wai ma'ana ke da koya masu suratul nur dan dani za su sani ya za su zauna da mazan su ya za su yi zama na mutunci a cikin gida sannan kuma suna da sana'a da za su yi shine ma'ana koya masu wannan kadi ne kaga sai zama sun dogara ga kansu kenan to wannan shine saboda wannan din zama hadari shine ma'ana cewa wafar na hadin duk da yake wasu malamai suka ce kamar yanda Imam Mujahid da Imam Qatada suke cewa ma'ana ta shine bayyanal halala wal harama ma'ana wafar na hadin nan shine wai ma'ana mun yi bayanin da halal da haram a cikin ita wannan sura din wal amra wan nahya wal hududa mun yi bayanin umarni da kuma da halin da Allah ya hana sannan da kuma dokoki na Allah inji watan su Imam Qatada da Mujahid haka suke cewa shine ma'ana wafal na hadin sannan Imam Ahmad sai shi kuma ya ce ai ma'ana ta shine aujabna ma fiha min al ahkami ijaban qat'iyan ma'ana shine mun wajabta duk abin da a cikin ta na hukunci-hukunci kuma wajabci wanda yake na kata an kai tsayi yanke ya zama do wajibi kowa ya aiki da shi ya ubangiji madauki sai ya ce wa anzalna fiha ayatin mun saukar da ayoyi a cikin wannan sura bayyinatin wanda suke bayyanu shine wadihatid dilalati wanda yake masu wata nuni da iko da kudratar Allah subhanahu wataala ga fili qarara la'allakum tadhakkaruna kuma mun yi maku wannan ne domin ku samu azantuwa wato shine don azantu ga dukkanin dokokin da ubangiji madauki sarki ya tsara ya gwajabta a cikin wannan sura din shine bi idgami ta'i as-saniyati fi zali ai asalin kalmar shine la'allakum tadhakkaruna amma sai aka shafi ɗaya ne sai aka ce la'allakum tadhakkaruna na'am
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
وبنكي شيء مرأة كنسل كي يأتي azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin to anan kaga zamu fara haɗuwar hukunci-hukuncin kenan domin gashi yanzu an zo za a fara kalanta mu da hukuncin da idan mazinaci ko namiji ko mace to nan yanzu gashi za a kalanta mana menene wani hukunci hau kansu kaga tun daga nan kaga an fara watan anzalna wa faradnaha dinnan to kaga gashi an fara to shine ubangiji mu da kike cewa azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji wanda suke amma galibi muhsini wanda ba su yi aure ba duk da yake anan abinda ubangiji yake magana nan azzaniyatu wazzani mazinaci namiji da mazinaciya mace har malamai suna magana to nan me yasa aka fara kawo sunan mace kamin a kawo namiji sai an ga ce azzaniyatu a fara cewa azzani wazzaniyatu me yasa an kai haka to shine sai suke cewa abinda dalili za ka ga nan a wajen magana zina an fara kawo sunan mace saboda cewa a wajen harkar zina to ita mace ta fi karfin sha'awa din na yin zina din shi addalin sai aka fara kawo sunanta anan wurin amma can inda namiji ya fi mace karfi shi kuma sai an ka fara kawo sunanta ita mace a wajen sata wasariqu wasariqatu ko fatawa dai kuma kaga sai aka fara kawo sunan namiji saboda can kaga magana ce ta karfi da karfin hali da karfi na zuciya to a wajen maza su ya fi sai aka fara kawo sunan maza a can da amma sai aka fara da sunan mace din to wannan to anan sai ya zama kenan Allah ya bada umarni cewa to ga hukuncin da za a yi din shine azzaniyatu wazzani namiji mace mazinaciya mace da mazinaci namiji wanda ba su yi aure ba to za a yi masu wato nan shi Imam Suyuti ya kawo cewa waɗanda ba su yi aure ba
abinda ajali saboda su wadanda sun kai aure li rajimihima bisunnati saboda yazo a cikin hadisi cewa su jefe su za a yi ba bulala za a yi musu ba ita kuma wannan aya tana magana ne akan watan magana na abun nan ya magana jifa ne maganan bulala ne ta kai domin abinda Allah ya cewa fajlidu kullu wahidin kowanne ɗaya daga cikin su a yi mashi bulala mai ata jaldatin kuma bulala dari minhuma daga cikin su mai ata mai bulala dari duk wanda yake ya zina in bai yi aure ba to shine yake cewa to don haka anan to shine malamai suka ta magana to yanzu kamar nan wajen yin din an yi magana cewa za a yi hukunci din na bulala ga waɗanda suke ba su yi aure ba to sai ake cewa to nan haddin dama kashi biyu ne ko cin da wanda ya aure din da wanda bai yi aure ba shi dai wanda bai yi aure ba shine wannan aya din take magana din sannan ana cewa kuma in za a yi wannan hukunci din to ana so a samu bulala wanda ke ba sai an samu katan ya bulala ba a bulala ya yi matsakaici haka za a san yawa din sannan kuma ana cewa in namiji ne za a cire mashi taguwar shi tukun saboda wai ma'ana kar ya zan kar ya zama yana tare da sutura mai kauri wanda za ta hana ya dan ji zahin bugun za ka sai aka ce sai a dan cire mai taguwar shi domin a samu watan ta yanda bulala za ta dace daga jikin shi da ya amma dai ba kuma sai babbar bulala haka nan ba kuma sai an wuce wuri wajen bugu din ba matsakaici dai sannan kuma bayan haka sai ake cewa in kuma mace ce ita kuma za a bata da sutura saboda ita ba za a cire mata sutura saboda ita dukkan ta al'aura ce amma dai sutura za ta sanya to ya zama ba mai kabri ce wanda za ta hana ta ji zafin bugu din ba abinda ake bukata kenan sannan in namiji ne kuma shi kuma ana son bayan an yi mishi to a hada mishi a daure shi kuma da shekara guda kamar yanda ya zo a hadisi kamar yanda aka zo kamar yanda ya zo can a cikin wata wani hadisi wanda wani mutum ne wanda wani bawan Allah ya dauke shi matsayin mai aiki lokacin da aike shi ya dauke shi mai aiki to sai ya zina da matar shi wanda ya dauke shi aikin to a lokacin kuma sai aka zo to lokacin da aka zo aka yi aka zo za a yi mashi hukunci ya za a yi wajen wannan hukunci din to shine sai ya zama nan lokacin da aka yi wannan hukunci din sai aka ba da umarni cewa to shi ai ba jefe shi za a yi ba tunda ai bai yi aure ba kaga tunda bai yi aure ba ita ce ita tayi aure to da kanga za a mai bulala kuma sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ba a mai bulala dan dari kuma sai aka daure shi to shine sai suka ce to da haka tanan ne aka samu kenan to bayan haka kuma sai an daure shi na shekara guda to wannan shine abin da malamai suke magana kenan sannan kuma bayan wannan shi wanda yake ya zina din mazinaci namiji ko mace wanda ya taba aure to inda yake an ga samu amanin to a cikin aya ce wata ba da umarnin a jefi din ba cikin alqur'ani bane a yanafi an shafi ayan ne aya ita ce ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhu malbattata wanda yake ya taba yin aure namiji da mace in sun kai zina to a jefi su baka aya sai an ka shafi karatun ta alqur'ani ba cikin alqur'ani gaba ɗaya kwata kwata amma kuma sai dai hukuncin nata kuma yana nan aya yake da shi kuma to da haka sai ya zama nan ta nan aka samu wannan sai aka shafi karatun nata amma kuma aka shafi aka bar hukuncin nata yana nan din to a cikin kuma hadisi sai ya zo kuma ya gashi ya tabbata ya inganta shi wannan mutumin wanda ake magana din wanda ya zina da matar wanda ya dauke shi matsayin aiki to ga lokacin sai shi baban shi sai mutane sun kai hukunci suka ce to yanzu abinda za a yi za a jefe shi shi mai mutu to amma sai ya ce to ba matsala shi yanzu zai fashi dandanda shi din zai bayar da akuya 100 da koyan gaguda shikenan sai a kyale dandanda shi din kuma sai an kai haka nan an kai karba din to shine daga baya sai sun kaje wajen malamai sun ka tambaya to ga abin da ke faru sun ka ce ba su a ai ba haka nan za a yi ba ai sai dai shi tunda bai aure bulala 100 za a yi mashi ita kuma tunda sai aure jehe ta za a yi to shine sai ya taso ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yake tambaya cewa yana cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina son kai mana hukunci da littafin Allah sai yake bashi labari gashi ga abin da yake faru dan shi ne wanda wani abu ya faru da shi gashi yayi zina ga kuma abin da ya faru amma ga hukuncin da an kai ya biya watan wannan yayi fansa gare shi ya bayar da ya bada wannan awaki guda 100 sannan kuma ya bada koyanga to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi lalle ko zan yi maka hukunci da tafin Allah saboda haka sai yake cewa don haka ya ce waɗancan tumakin da ka bayar awakin da ka bayar da koyanga ka duk amai kamar abinka dan ka abin da za a mai bulala 100 za a yi mashi sannan a daure shi kala guda to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ga Unaisu yake cewa wagadu ya Unaisu ilam ra'ati hadha fa in itarafat farjumha sai ya ce ya kai Unaisu ka je wajen wannan mata din wanda shi wannan mutum ne zinar da ita idan aka je in ta yi huruci ta ansa lalle ta yi shikenan a mata hukunci na jifi wadi kuma aka zo din je huruci ya ce to lalle haka din ne kuma shikenan aka mata hukunci na jifi wadi to tana ne aka samu cewa to tun daga manzo Allah yanzu ya yi aikace ga kuma wancan aya din wanda an shafe watan karatu na ta alqur'ani amma hukuncin nan ga kuma wannan hadisi na wannan din sannan aka saki ruwaita kuma na Ma'iz shi ma wannan hadisin Buhari da Muslim shi ma suka rauce shi sannan sai na Ma'iz bin Malik shi ma shi kuma shine da kaina yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya sa manzo Allah ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi yayi zina amma sai manzo Allah din kawai da kai da haka ga ya saki dawo bangaren da manzo Allah sake kai da kawai da kai ne yadda wace manzo Allah ya ce ya saki cewa yayi zina manzo Allah ya saki dawo wannan shi ma dai har sai da haka na so uku har so hudu kai bai da ma shedu hudu aka bari to kaga ya hurta shedu hudu da kanshi manzo Allah ya dan yace mai a wai kai kana da hankali ko yace shi lahi alawaki bai da haukan komi yace mai to koko dai ba wai zina kai da ita ba kawai dai ka dai shafe ta ne ko kuma dai ka rungume ta ko ka kalle ta dai ne dai kono dai haka ga yace a a shi dai ya dai zina da ita ne shikenan da aka sai manzo Allah ya ce to shikenan sai ba da wani aka je aka mai hukunci din tunda shi hukunci yake so a yi mashi wannan karfin imani kenan sa bai kaga su sun san ga hukuncin da za a yi fa amma saboda karfin imani sun yarda su ba da rayuwar su da ayi masa saboda hukunci ne na Allah radiyallahu anhum haka Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita da Ahmad da Abu Dawud da Imam Daruqutni da Imam Malik da suruci wannan hadisi din sannan har yanzu kaga wannan shi ma an samu ƙarin takidi manzo Allah ya bada umarni ayi wannan kenan na uku har yanzu akwai wata mace wanda yake daga Juhaina ana ce mata al-Gamidiyya wanda a lokacin ita ma ta zo wurin manzo Allah sallama tana da ciki ita ma ta zo da ciki ta zo ta ce manzo Allah ita ma ta yi aiki na zaifi na zina saboda haka tana so a bata hukunci ita ma ta zo da kanta tana da ciki a lokacin ta sai manzo Allah sallama ya kira waliyin ta sai ya ce to tunda an yi haka ne yanzu abin da za a je can da ita a bari sai ta haihu sannan tunda ai kaga an ga ce yanzu a je ta ai kaga duza ai ko tunda akwai danda cikin ta to saboda haka sai ya ce a je da ita sai in ta haihu sannan daga baya a zo mai da ita bayan ta haihu an ka zo mai sai ya ce to tunda haka nan sai ta haihu dan sannan sai ta je ta sha da nonon ta yaye shi sannan ta saki dawa in dai a mata hukuncin haka zo ko eh kawai shi ne ita bukata ta ita dai a mata hukuncin da Allah ya ce innal doka Allah to ayi mata shi shikenan aka je manzo Allah sallama ya je aka yi mata wannan hukunci ne aka jefe ta har a lokacin ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi wannan hukuncin to sai ya zo zai mata sallah sai sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za a ce ka zo za ka yi mu wannan mata sallah wanda gashi ta yi zina ne a mata hukunci kuma ka ce za ka yi mata sallah sai ya ce haba ai wannan matar ta yi wata irin tuba wanda inda za a raba ta ga mutum 70 daga cikin mutanen bajin ta yi shi wannan tuba saboda haka da haka kaga kenan ya ce wani irin ma kokari ya fi ta zo ta bada kanta da rayuwarta ga hukunci na Allah ai ya kake nan to manzo Allah ya zo mata sallah shikenan sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga shi ma an samu wannan kenan sannan na hudu an samu daga cikin Yahudawa su ma an samu wata Yahudiya mace da wani Yahudi namiji wanda suka yi zina su ko Yahudawa abinda su canza hukuncin da Allah ya yi alittahin nasu ma na a taura jefewa an ga ce ai in sun taba yin aure din to amma su kuma sai sun ka ce ba haka nan akai ba a su abinda suka yi dai sai dai ana dai dan koyar da mutum ne a dan shisha a mai buloli a sha hawaye da bakin gawaye dai cikin gari jama'a shikenan shi aka mai ba ji shi akai ba abinda sun ka ce kenan sai suka zo aka zo da su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin sai suka sai manzo Allah yake tambayar su a me a cikin tafi sun ka ce ai su ga hukuncin da ciki ba a kashe mutum sai dai a to shine sai manzo Allah ya ce sai Abdullah ibn Salam shi bai Yahudin ne da ba amma dai musulunta shi ya san komai da ba malami ne daga ciki sai ya ce to shikenan tunda kun ci can ba hukuncin jiwa a ciki ko sai ku dauko litafin na tsara ku zo ku karanta mana magani to a shi ya san wannan abin yake ciki baka aka je aka dauko litafin to shi wai sai aka zo a wani wurin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magudi sai ya zo daidai inda magana aya take ta jifa din to sai ya sa harshe ne dan da haure shi mai karatun cikin su din saboda haka sai kalanta aya wata ta farko da kuma ta nan gaba kaga ba maganar jiwa ciki ya rufe tsakiya din to shine sai Abdullahi bin Salam sai ya ce dauki hannunka tutar na amma yanda ka aza saboda haka dole kaga gaban jama'a dole dauki hannun nashi yana da haka sai gashi yace to gace ba jifa ga cikin da tabbata gashi shi ma cikin haka aka tabbatar saboda haka manzo Allah ya bada umarni su ma a ce a jefe su din wannan haka yazo Abubakar da Muslim shi ma to wannan kuma shine matafiyar jamhurin malamai gaba daya akan cewa in sun yi aure din nan za a jefe su ne eh tun daga Imam Malik Abu Hanifa Imam Shafi'i duka haka sun ga tafi sai dai bambanci yana cewa wajen shi Ahmad ibn Hanbal shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma sai ya ce to du za a hada tunda dai yana an samu alqur'ani Allah ya ce wato manzani ya ce wazani fajlidu kullu wahidin minhu ma yatajaza amma duk wanda ya mazinaci namiji da mace a masa bulala 100 to kuma can cikin hadisi kuma an ce a jefi yace to sai dai a gama budin sai a fara bulolin sannan kuma daga ba kuma sai a jefi saboda ai a game duk gaba daya da abin da ya zo ga alqur'ani da kuma abin da ya zo hadisi din zaka zo sai hade gaba daya to wannan dai shine dai hukunci wanda dai haka aka tabbatar da haka din kuma wannan hukunci na haddi din ana tabbatar shi daga wanda yake musulmi kuma baligi ko mai hankali wanda ba mahukaci ba sannan ko namiji ko mace duka daya ne ko wanda ya huruci ne da kai ne ya zo ci yayi zina ko kuma wanda gashi kai ciki ne ya haganta da shi gaya tazo da shi na zina din ko kuma watan wanda yake an ka samu shaidu din nan guda hudu da ake bukata din nan su ne sun ka zo adalai din nan kuma diya ba kuma balagagi ba yara ba to irin wannan tuttunan da ake tabbatar da wannan hukunci din amma dai shi hukuncin irin wannan na zina in yaro ne ba za a bai hukunci irin wannan ba ba za a ce za a bai wadannan buloli din ba guda 100 din ko kuma a jefe shi ba sai dai in ha wani abu ne to a bai da tsoratarwa da a da tsawatar da shi misali amma shi yaro ba za a bai wannan hukunci din ba sannan sai dai Allah ya shi kurum sannan kuma suna cewa malamai suna cewa kamar shi wanda yake yayi zina din sai yazo Allah ko hukunci ne na bulala ko ma na jifa din ne sai aka zo za a yi hukuncin ana cikin yi in misali in mun kaddara sai a ce na bulala ne ana yi sai dai kuma yaji zahiri ce shi wallahi bai yi ba ya dawo ya raki ya dawo ya ce shi ai bai yi ba shikenan a kyale shi kawai da haka hukunci yake da haka sai a kyale shi to wannan shine abin da malamai suke cewa sannan kuma kaga wannan ta bangaren zina kenan amma suna cewa shi in ba zina bane illuwadi ne shi kam to wannan kashewa ne za a yi kashewa za a yi da wanda ya yi din da wanda an kai da shi duk kashi su za a yi gaba daya in dai shi wanda an kai da shi din in ba yaro bane sai in shi yaro ne to shi dai yaron ban da shi sai dai illa da biza a mishi amma shi wannan babban shi za a kashe shi ne gaba daya sannan sai malamai suka ce to amma kuma in mutum ya illuwadi to amma sai dai da matar shi ne fa ba ruwan namiji ba sai suka ce to anan wani hukuncin zina za a yi ba shi kuma saboda haka hukunci na zina kaga kenan in bai aure ba bulala dari kenan in kuma ya aure jefewa kenan wanda yake ya lodi amma da matar shi ba da wani namiji ba to Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu albarkacin manzo Allah sallama to wannan dai a takaice shine dai malamai suna magana game da ai tana da maganganu masu fadi game da cewa gashi wato mazina ta din namiji kuma ce to ga irin yanda hukuncin nasu zai kasance wa din to shine ubangiji madaki zaki yake cewa wato a kowanne daga cikin su ai masa bulala dari to da haka shine za a yi masa kenan to shine sai ubangiji barki yake ce to don haka kuma in za a yi wannan hukuncin wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi wala ta'khudhukum bihima ra'afatun kada tawasayi ya rike ku bihima a wajen yi musu hukunci din kada a tayi wani hukuncin na bulolin a ce kai ai ko ana tausaya mai dai kai a rage a'a saboda ai umarni ne Allah ya ce ai kuma in Allah ya ce ai to gode ce ai da haka za a yi to ai magana bin umarni Allah ne ai mala'iku su himu amma yanzu baka duba mala'ikan kalbu mutuwa mala'ikan zara'ilu ai kaga to in yasa tausayi kaga sai an kai an ce sai sura ne ya so ko to amma tunda umarni ne Allah ya ce aje ayi din za a yi to su ma nan wajen hukunci ne tunda Allah da ya ce ayi din ba magana ka ji tausayin wanda za a yi hukuncin dole haka za a yi shi din shine wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi a cikin wannan hukuncin na Allah shine hukumi hi hukuncin na Allah din bi an tatruku shay'an min haddihima kada ku ce ku rage wani abu ku bar wani abu daga cikin wannan haddin wanda an ka ce ayi masu din in kuntum tu'minuna billahi in dai lalle ku kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kun yi imani da ran tashi alkiyama shine yawmal ba'th ran tashi alkiyama to in haka ne to ku wannan hukunci din wa fi hadha atki wannan aya tahdidun wata akwai wata ana zaburarwa ne da kwadaita wa alama kawai sharri bisa ga abin da yake na kamin zuwan sharri din da jawabin shi kuma don haka abin da ya nuni ga shine wala shar'a zama ma don haka nan wurin dai a takaice ubangiji yana bada umarni cewa ya zama dai wajibi ya zama dole ba maganar in dan danka ne ko yaron ka ne ko wa kake da shi ya ko menene in dai hukunci kama to dole haka za a yi shi din sannan sai Allah ya ce wala sha'azabu ma ta'ifatun kuma bayan wannan jama'a ana so jama'a su shaidi wannan hukuncin da za a yi din min al mu'minin jama'a daga cikin mu'mini ana so su zo wajen don haka a zo wajen kallo kenan kaga nan wurin ko bancin zahin bulala da za a yi shi kadai watan kun yadda mutum za ya kuru tunda an ce a zo wurin kallo cikin kallon nan akwai kannan mutum ciki akwai sarakai na kila ciki ma akwai jikokin da daya ne da sauran wannan su wadanda yake akwai hukunci akwai ba ta kikkiawan mu'amala da su ba to kaga wannan kunya ita kadai ma ta isa ta zama wani abu kaga za ta sa mutum ya gano cewa kai lalle ba karamin kuskure yake aikata ba to saboda haka sai ya zama nan sai Allah ya ce to a zo ayi wannan wala shar azabu ma ta'ifatun min almu'minin a samu jama'a daga cikin mu'minai su halarci wannan hukuncin da za a yi musu din wasu malamai suka ce salasatun ana nufin a samu mutum ko da bakin mutum uku abin sa wanda ya sama daka da bakin mutum ko abin da ya sama su ake nufi da wannan da wata ta'ifatun din wasu malamai sun kace a arba'atun dai mutum hudu ake nufi adadin shuhudi adadin gurgurdan shaidun da ake bukata ka san shaidu hudu ake bukata to tunda haka ranne adadin shuhudin zina gurgurdan shaidu na zina abin da ake bukata kenan daka sai a samu mutum hudu da bakin mutum hudu abin da ya sama kenan daga su zo su zo ayi wannan hukunci gaban su wannan hukunci na zina to wannan kaga shi saboda hukuncin na zina wato hukunci ne wanda yake mai harka canza abu ne wanda yake mai matsala kuma sahaba wa Allah laifi ne mai girman gaske to shi zaka ji Allah har ya kawo domin ubangiji mai rahama ya yi kowa tausayin halitta ce amma kaji ya ce in har ayyana to a jefe mutum har ya mutu Allah da arhamar rahimina ya fi kowa tausayi don kai kan gadin sai ma ya samu tausayin sannan zaka ji tausayin ai to amma sai ya ce a jefe a kashi nan za ka gano girman abin ya baci yana da girma sosai da shi kuma kaga zaka ga mutum kuwa wato shi kai ne bai son ai shi ma a ce ai zina daya shi bai son a ce ana zina daya shi ko kuma ko mata shi ko to kuma sannan inda za ka gano haƙin girman abin yana da nauyi duk sanda mutum zai zina da wata fa na farko dai diyar wani ci bayan tana diyar wani kuma uwa take ga wasu fa don da tana za ta haifi diya sannan ko mata wani ci ba kaga abin sun yi nauyi da yawa ga kuma ka saba wa Allah don Allah ce kada kai don shi Allah ma ce wala taqalabu zina kan ma azo kusa gare ta yace kusa gare ta ma ce kan azo to inda ubangiji ba da kike ka azo kusa ga zina to kaga me ya kamata kenan kaga shikenan kar azo watan abinda zai jawo ta a zauna ma ayi magana wanda za ta jawo har mutun yayi magana ya sa ayi zina to amma kauce mishi to balle a aikata kenan to saboda haka wannan abu yana da hadari kai da kike da haka muna roƙo Allah ya tsare mu daga wannan musiba a lokacin manzo Allah sallama kuma ina jin saboda lokaci na tafiya a zamu kwana anan sai dai gobe Allah ya kai mu da rayuwa zamu dora inda muka kwana insha Allah tar da fatan inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya fi mutar da mu daidai ba mu iko gyarawa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a dukkanin ibadun zamu gabatar a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba mana ibadun zamu gabatar baki dai a cikin sa dukkanin bukatun mu zarfi gaba dai Allah ya biya mana Allah ya karbi dukkanin addu'o'in da zamu gabatar a cikin wannan wata Allah ya ba mu dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata din da sauran wannan zamana da muke fuskanta duk abin da a cikin alkhairi muna roƙo Allah ya tabbatar mana abin da a cikin marke kuma Allah ya kare mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya mu na gidan asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka da musu rashin lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana himma da ƙoƙari mai aikin lafiya inda ya dace mu aiki da ita sannan da sauran mutane mu in kasuwan mu da manoma da masana'o'in hannu gaba ɗaya Allah ya sanya mu kowa albarka cikin abin da yake yi Allah ya ma kowa jagoranci a cikin lamuran sa baki ɗaya albarkacin manzo Allah sallama da sauran mata masu kana cikin gidan su ma Allah suke su lafiya alfarma manzo Allah sallama Allahumma ja'alna min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wa sunna ala man adana wa ja'alhum haba'an mansura Allahumma tubbina fi tisir kulli asirin fa inna tisir kulli asirin alayka yasirun wa nas'aluka al-yusra wal ma'afata fi dunya wal akhirati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillah